ga shadda dinkin ta zarce na ta walkiya ko zinari da rahamle shi na fitan karewa kana wanda bane a gaba kana wanda ba mu muka zo ga hadarin naira kuma ga aji kuma ga natsuwa ga nema kuma ga samu lakanin business sai mu ina bagu da Kano na kuma ta kama da Kano ina kuma alfahari da Kano 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 daga turai ya iso daga can America ko London ko daga Saudi ya fito daga can Dubai ko China kana wanda bane a ciki matasan da bane a ciki ga hadarin naira dollars pound sterling darius ga harkokin business international sai mu manya hamsha ga masu kudi malam ai sai a Kano matasa gagga masu kudi malam ai sai a Kano Shu'aibu Abdullahi Kano Sultan na Kano na Kano Sarkin Sauti na Kano 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 Timbingiwa Kano Timbingiwa Kano Timbingiwa Daga Kano sai Kano ba wata Kano Kano kanan dabo Daga gida sai gida ba wani gida gida kanan dabo Daga Kano sai Kano ba wata Kano Kano kanan dabo Daga gida sai gida ba wani gida gida kanan dabo Mulki da sarauta martaba Malam ai sai a Kano Fada alkyabba mai daraja Malam ai sai a Kano Mutunci da zumunci tarihi sana'a da gwaninta malam ai sai a Kano idan ka ga lema ta zurfa har da gulagulai ko alkyabba da rawani da nadi kunne biyu ko kuma tambura bisa taguwa ana buga bindiga da tagwayen masu ga alfadari da dawakai dan Abdullahi ne ya fito ado bayar ne ya fito mai martaba daraja mulki mai fadar zinari Mai gushin sujada kuma mai zikiri dan Abdullahi